Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin. Yau Laraba 28 ga watan Maris na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Laraba ne aka yi jana'izar wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu wanda ya rasu ranar 22 ga watan nan na Maris. Za kuma ku ji cewa babban sufetan ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kori kwamishinan ƴan sandan jihar Kogi saboda tserewar wasu ƴan bandiga daga hannun hukuma. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin me za ku ce game da ƴan bindigar da aka ce sun yi ikirarin suna da alaka da sanata Dina Malayi da suka tsere daga hannun ƴan sanda a jihar Kogi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Lauyan wata ƴar sineman fina-finan batsa mai suna Stormy Daniels ya buƙaci kotun tarayya da ta buƙaci shugaba Donald Trump da ya bata bayanai ya rantsi akan zargin da take masa na kwana da ita a shekarar 2006 gabanin ya zama shugaban ƙasar Amurka. Wani lauya Michael Avanti ne ya shigar da buƙatar yau Laraba a wata kotu da ke jihar California, ya kuma ce ya a dauki bayanan sheda daga wurin lauyan shugaba Trump Michael Cohen wanda ya biya ƴar sineman film din batsa dala 130,000 jim kadan kafin zaben 2016 domin ta yi shiru kan abin da ta ce ya auku tsakaninta da Trump lokacin wani wasan golf da ake gudanarwa a jihar Nevada. Avanti ya ce yana son ya sani ko Trump na da masaniya game da wannan kudi da aka biya ta, kuma ko ya lamunce da hakan. Trump da ya saba maganganu kan abubuwa a shafinsa na Twitter har yanzu dai bai rubuta wani sako a shafin nasa ba kan wannan zargi da ake masa na kwana da Daniels, ko da yake jami'ansa na yada labarai sun ce ya musunta duk zargin da ake masa. A halin yanzu da masu gabatar da ƙara da ke binciken shishigin zaben 2016 na shugaban ƙasar Amurka sun ce sun alakanta wani tsohon jami'in leƙen asirin Moscow ga wani ɗan siyasa da ya taimaka wa Donald Trump yayin da yake neman shugabancin ƙasar Amurka. A jiya Talata ne mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana dangantakar kwamitin yaƙin neman zaben Trump da Russia. Ya ce mataimakin shugaban kamfe ɗin Trump Rick Gates ya gana kai tsaye a watan Satumba da Oktoba shekarar 2016 da jami'an Rasha kafin zaben watan Nuwambar shekarar, ciki har da wani wanda aka gano amma ba a faɗi sunansa ba, wanda aka bayyana cewa yana da alaka da hukumar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU. China ta ce a lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai mata wata ziyarar asiri a cikin makon nan, ya bata tabbacin shirinsa na raba kasar shi da makaman nukiliya da kuma ci gaba da tattaunawar neman fahimtar juna tsakaninsu da makwabciyarsa Koriya ta Kudu da kuma Amurka. Kamfanin dillancin labarun Xinhua na gwamnatin China, wanda ya buga hotunan shugaban Koriya ta Arewa din tare da shugaban China Xi Jinping, ya rawaito cewa lalle shugaban Kim da matarsa sun kai wannan ziyarar a China tsakanin ranakun Lahadi zuwa Laraba, har ma suka halarci wata gagarumar liyafar cin abincin dare da shugaba Xi da matarsa suka shirya musu. Haka kuma a lokacin wannan haduwar shugabannin biyu sun ƙara jaddada buƙatar ci gaba da ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen nasu, wacce ta yi sanyi a sanadin jajircewar Koriya ta Arewa na ci gaba da gwajin makamanta na ƙare dangi na nukiliya da masu linzamai. Kasar Faransa na gudanar da biki yau Laraba domin girmama wani jami'in ɗan sanda da aka kashe a satin da ya gabata bayan ya miƙa kansa garkuwa ga wani ɗan bindiga a maimakon wasu da aka yi garkuwa da su a yayin wani hari da aka kai a wani babban kanti. Shugaba Emmanuel Macron zai jawabi a bikin da ake a birnin Paris don karrama Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame, wanda ya bada kansa garkuwa. Shugaban ya ce Beltrame ya mutu jarumi. A safiyar yau Laraba ne, ma'aikatan 'yan sanda a fadin kasar suka dakata suka yi shiru na minti ɗaya ba magana, biyo bayan yin shiru da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi jiya Talata. Ɗan bindigan da ya kai hari ranar Juma'a ya kashe wasu mutane uku. Hukumomi sun gano cewa wani ɗan shekara 25 ne ɗan asalin Faransa da Morocco mai suna Rodwan Lagdem, kuma tuni ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan hari.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Alhamis 22 ga watan nan na Maris ne wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya rasu bayan ya yi fama da rashin lafiya. A yau Laraba aka yi jana'izarsa a jihar Gombe. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya je jana'izar, ga ƙarin bayani daga gare shi.
A cikin wani yanayi na ban tausayi da alhini ne dai, ‘yan wa'iyalai abokanai da ma kuma abokanan aikinsa ‘yan jarida suka yi dafife a cocin Graceland da ke ƙauyen Jesu cikin ƙaramar hukumar Balanga da ke cikin jihar Gombe domin kai gawar kushewa, inda ko Fasto Dauda Dali ya mata addu'ar ban kwana tare ku da rakiya zuwa kushewa. Ko da yake duk ƙoƙarin ji daga bakin matarsa Mrs. Sindiga Sunusi da kuma babban ɗansa abin koya ci tura sakamakon irin halin alhini da ake ciki, to sai dai kuma wasu ma da suka halarci bizinin sun ko bai na mutuwar tasa da babban rashi.
To sunan Billy Abel na rikoci ma Sun newspaper. Rashin nan da ba daɗi, ɗan'uwanmu ne, abokin aikinmu ne, fara wannan aiki yana cikin mutanen da suka yi min shawara, suka yi min gargadi mai kyau in yi nazari da aikina. So gaskiya we missing nashi is a very very painful loss.
Kamar me zaka faɗa wa su iyalansa da ya bari a baya?
To duniyan nan da sai hankuri. Duka zan ce musu su kara hankuri, haka rayuwa yake, yanda muka zo haka za mu saki koma. Sai kowa da ya shiri ya yi abin da ya kamata. In ka zo duniyan nan da ka san wata rana za ka koma. So duk abin da kike yi ka sa hankali, kamar yadda Sanusi ya sa hankali a aikin shi, sai haka kowa mai sa hankali ya yi abin da ya dace.
Sunana Shafi'u Sale, ina aiki da Radio Dandam Kura International. Lallai mun babban rashi. Sanusi mutum ne wanda muka yi aiki da shi na tsawon lokaci, wanda muna girmama shi yana kuma girmama mu.
Shi dai marigayi Sanusi ne Muyal Adamu. An kuwa haife shi ne a ranar 7 ga watan Nuwamba shekarar 1964, kuma haife shi ne a garin Kaduna. Hakanan kuma ya so makarantar firamare ne a Yola, kafin daga bisani ya zarce makarantar sakandare ta Sakata da ke garin Numan a tsakanin shekarar 1979 zuwa 1984. Haka kuma likafa ta yi gaba har zuwa Jami'ar Maiduguri, inda koyi karanci aikin jarida. Kafin ma dai rasuwarsa, ma'aikaci ne a gidan talabijin na jihar Adamawa, to ATV Yola. Hakanan Sanusi Adamu na ma cikin masu tallafawa jaridar yanar gizo ta Hausa ta Nurul Alam da ke yada ayyukan bishara a duniya. Ya kuma rasu yana da mace guda da 'ya'ya hudu da kuma ƙane da mayan watara. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ubangiji Allah ya ji kansa ya kuma yi ma 'yan uwa da abokan arziki ya ba su hakurin wannan rasha. To yanzu kuma bari mu dawo jihar Kogi. Bayan tserewa wasu 'yan bindiga guda 6 daga ofishin 'yan sanda da ke birnin Lokoja, babban sufetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kori kwamishinan 'yan sandan jihar. Kuma yanzu haka ana can ana neman 'yan bindigar ruwa a Jallu. Wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto daga Mina.
Rundunar 'yan sandan Najeriya na can ta dukufa wajen farautu wasu mutane guda 6 da aka ce sun tsere daga wani ofishin ƴan sanda dake garin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi. Dama dai ƴan sandan ne suka kama waɗannan mutane guda shida dauke da bindigogi, da jami'an ƴan sandan suka ce sun samu bayanan dake alakanta su da ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogin, wato Sanata Dina Malaye. A ranar Laraban nan ne dai aka shirya cewar za a kai mutanen shidda a gaban kotu, to amma kwatsam sai aka ce sun tsere daga ofishin ƴan sandan. Al'amarin da yasa shugaban rundunar ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kori kwamishinan ƴan sandan jihar Kogin Ali Janga tare ma da mai gurbinsa ba tare da ɓata lokaci ba. Mai sharhi akan al'amura a jihar Kogin, ɗan jarida da ke zaune a cikin garin Lakwaja, Malam Bashir Muhammad, ya ce lamarin fa ya jefa al'ummar jihar Kogin cikin wani yanayi na tashin hankali, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Abi dai kam gaskiya kowa da yanzu muna cikin halika kare-kare. Halika kare-kare shi ne wayannan mutanen da aka ce sun fasa gidan tsaro suka gudu, yanzu nan ba mu san me manufarsu ba.
Malam Bashir Muhammad din dai ya ce yana cikin masu ra'ayin cewa gwamnatin jihar Kogin na da hannu a cikin wannan badakala.
Ina da wannan ra'ayi sosai, ina da shi sosai.
Kamar yaya kuke gani to?
To, gagawa ga gabar doki, waye kace gawa, waye kace wannan mutumin? Dama shi Dino da shi gwamnatin Yaya Bello, ai ba sa shiri.
Dama dai tun da farko Sanata Dina Malayan ya nesanta kanshi daga masu makaman.
Ni ban da magana illa ya musu Allah isa, tunda ni ba na zama member na House of Reps ban arkar ɗan bindiga ba. Na zama senator ban arkar ɗan bindiga, yanzu me amfanin wani mitin da ni ban wallahi ban san kowa ba, ban taba zama da kowa ba, ni ban san su ba.
To sai dai gwamnatin jihar Kogin ta nesanta kanta daga wannan al'amari. Abdul Karim Abdul Malik shine babban daraktan cibiyar samar da bayanai na gwamnatin jihar Kogin, ga abin da yake cewa.
Kogi state government has no hand in that. Go to the police authority and find out what really happened there.
Yace gwamnatin jihar Kogi ba ta da hannu akan wannan matsala, ka je wajen hukumomin ƴan sanda ka ƙara samun cikakken bayani akan batun. Mu dai gurinmu shine tabbatar da tsaron lafiyar mutanen jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ira matita lindaniya din jinin samalangiya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yau muna son mu ji daga gare ku, shin me za ku ce game da ƴan bindigar da aka ce sun yi kirarin suna da alaka da Sanata Dina Malaye da suka tsere daga hannun ƴan sanda a jihar Kogi? Sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Yawa ne magana, Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato.
To Bala Komanda, muna jinka.
To gaskiya tsakani ga Allah, abin da zai iya fitar da shi wannan bawan Allah a cikin wannan zargi da ake masa shine hukuma ta yi gaggawan yin kokari ta yi bincike dan irin binciken nan ne zai tabbatar da cewa shin shine yasa wa'annan ɗan bindigan ko shi yake tare da su to in ba an yi bincike ba ne babban bincike wanda ya kamata a ce an yi shi wanda ya kamata saboda gaskiya in ba ana hakan ba ba za mu iya fahimtar cewa ne ina aka sa gaba ba kuma Secretary General ɗin sanda gaskiya ya burge ni kuma yayi kokari kuma abin da ya kamata kenan duk inda aka ce an samu matsala irin wannan a yi gaggawan daukan mataki to sai a samu abin da ake so ne magana Bala Commander ne daga cikin garin Plato Allah ya saka da alkhairi giwai
to mun gode Bala Commander yanzu kuma bari mu je Kebbi Assalamu alaikum Hello muna jin ka dawa muke magana daga Kebbi. To mallam Umar muna jin ka.
Na ji duk da kai muka ta wallahi na ji wallahi muka wallahi ga zawa wallahi wata ko sai da kama sai da kama na gode sai.
To mallam Umar mai ruwa me zaka ce game da ƴan bandagar da suka tsere a jihar Kogi? Wanda suke hana ƴan sanda.
To wannan ba manya bane kin ga ake manya ne ko?
Kamar waɗanne manyan ciki
a saboda wato ya za ya ce sun mutu hannu kuma za ka gode kuma ce sun gode yanzu
to mallam Umar mai ruwa kenan daga Kebbi yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
kuna magana da
malami na Niger ko kana tare da mu to
ayo ina tare da ku
malami na Sokoto ne yanzu da wa muke magana
kuna magana da Engineer Alhassan a garin Gwaraba
to malam Alhassan muna jin sa
to game da bayanin da kuke gaskiya ni ma yana ba da gomban shugaban kasa ya yi bincike a bisa maslaha wanga abin a kawo karshe ne
wani binciken ciki na ƴan sandan koko na ƴan bandaga koko na shi sanatar Dina Malai
dukkan abin da ake magana kai da nan sannan na sojojin da ko ne
to mun gode mallam Alhassan daga Sokoto har yanzu dai muna nan a Sokoto
ya ai salamu idan da sai mun gane ka mun zo Sokoto daga nan Kaduna
to mallam Bello daga Kaduna muna jin ka
ai gaskiya mun ji da ake dini mallam ni ba zai shi ba bai da sanata gwata ni haziki dan majalisa cikakke ne kishin kasa wai a ce ana zargin shi waya ba wasu waya makamai ni kaina wallahi ban zargi wannan zargi ba sannan dai shiri ne nasu kawai ƴan sanda saboda ka dini wallahi gaskiya har cikin sanata ko mu ci gaba sa
to malam Bello malam Bello ban taran nan fashin ka ba su kuma ƴan bandagar da suka tsere daga hannun hukuma fa ya kake ganin wannan lamarin
a to ai wannan duk abin kamar wasa kokoyo ne wallahi abin kamar shiri ne akai babu da hujjar shi sa akai wannan abu ya kai shi kotu shake ba taba sanin shi ba taba ganin shi ba saboda kan ni ina kira da majalisar da kotu ta kasa da gyara ma ƴan sanda dokokin aikin su in ba haka ake ba tsakani da Allah la ta'ala alim mutumin siyasa ai Allah to ka ƴan sanda garan bawu ƴan su a samu zaman lafiya a cikin nan
to mun gode mallam Bello daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Nasarawa
hello
hello da wa muke magana daga Nasarawa
ah da Ibrahim ne yanka Mallam Ibrahim daga Nasarawa makama dogo
to mallam Ibrahim muna jin ka
wato game da wannan abubuwa da ke faruwa game da al'amuran da wannan tsohon dan majalisar tsofaffi da ya kawo na ƴan ta'adda ya kamata yake kawo bincike domin idan bai da hannu menene yasa yake zillo yayi nan in yana da gaskiya saboda haka mun ne duk abin da Inspector General yayi dan sandan nan bai da gaskiya sun hada baki da shi domin a cutar da kasa
to mun gode mallam Ibro daga Nasarawa yanzu kuma bari mu je Yawuri
hello kina lira
muna jin ka da wa muke magana daga Yawuri
Abubakar Lambu mai loya Yawuri
to mallam Abubakar muna jin ka
to ni amma da ha gani yaran gallo saka tun dai an sanda ne gaskiya
to
saboda mayiwa a samu muku masu laifi a baku sai wai sun bata sai ga ba gaskiya ba da wannan abu muna tare
muna ta ina jin ka
eh mister ya za a yi a samu masu laifi kuma mamman lahi matamai wai yan sandan sai wai sun tsere
to kana gani sakacin yan sandan ne kenan
kana ni yan sanda ne ai ba sai an wadi ba to aji ne suka yi
To Mallam Abubakar kenan daga Yawuri da ra'ayinsa kuma anan zamu dakata daga wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyin ku akan wani batun na daban. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
A ranar 4 ga watan Afrilu za bayar da kyautayi na wato MTN FA Cup. Kwamitin FA Cup zai shirya karo na 7 na bayar da kyautayi na MTN FA Cup a M Plaza Hotel ranar Laraba mai zuwa 4 ga watan Afrilu da karfe 6 na yamma. Gabaki ɗaya da bayar da kyautayi kimanin 15 ga mutane da club da suka cancanta da kuma wasu kyautayin musamman ga wasu fitattun mutane da kuma kungiyoyi. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA na tattaunawa da ɗayan shahararrun kamfanonin diddiga na duniya wadda zai tayi maka tattara bayanan gaskiya a wasannin league din kasar Ghana. Dan wasan gaba na Dream FC Samuel Pimpon na farin ciki bayan jefa kwallonsa na farko a gasan Premier League din Ghana na shekara 2017 da kuma 2018 kuma yana kyautata zaton jefa ƙarin kwallaye a ragan abokan adawarsa wanda zai taimaka wa club din sa ta lashe kamben na league din kasar Ghana. Har kuma mai tsaron gidan Kumasi Asantekotoko Felix Ananna ya bayyana imani sa cewa Kumasi Asantekotoko bana zata lashe kamben na Premier League din kasar Ghana bayan ta kwashe shekaru 4 bata ci wannan kambi ba. Sai kuma Accra Hearts of Oak wadda take tangal-tangal saboda dududu tun bayan Soma League din na kasar Ghana wasanni biyu kenan cikin na uku kenan za a yi dududu maki da ta samu shine maki guda biyu. Babban kungiyar kwallon kafar mata ta kasar Ghana da Black Queens za ta yi wani wasan na sada zumunci da zakar kasar Asia wato Japan kenan a cikin wani wasan da ake jin zai yi sha'awa saboda wannan wasa zai zama zakarin gwajin dafi ga ainihin mai koyar da Black Queens din wasa Messi Tego. Amun leka wasannin Commonwealth Games kuma Abdul Umar Wahid ne taurarun da aka ambata na kasar Ghana wadda ake jin zai haska a wasannin na Commonwealth na shekara ta 2018 wadda za a soma daga ranar 4 ga watan Afrilu zuwa 14 a Karara Leisure Center dake a Gold Coast kasar Australia. Da haka muka so karshen sharhin jaridun na yau. Redwanul Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta sanar da laifuffuka da kuma saka takunkumi akan wasu 'yan kasar Iran masu satar bayanai ta yanar gizo wanda suka kaddamar da gagarumin hari akan daruruwan na'urorin kwamfutocin jami'o'i da masana'antu da gwamnatin Amurka da kungiyoyi masu zaman kansu a madadin gwamnatin Iran. Mataimakin Attorney General na Amurka Rod Rosenstein ya ce harin ya faru ne da umarnin rundunar tsaron Iran wanda suke taka rawa wajen munanan harkokin kasar a fadin duniya.
Defendants worked for an organization known as the Mabna Institute, which two of the defendants founded for the stated purpose of helping Iranian universities access.
Su waɗanda ake tuhumar suna aiki ne da wata ƙungiya wadda aka fi sani da Mabna Institute, wacce biyu daga cikinsu suka kafa domin taimakawa jami'o'in Iran don gudanar da binciken fasaha. Ayyukansu sun ƙunshi satar bincike, da ba bisa ka'ida ba daga kwamfuta ta hanyar kutse. Tuhumar ya hada da amfani da kwamfuta wajen yin zamba, saffara kudaden haram da kwamfuta da kuma sauya kamanni. Attorney General in America na gundumar kudancin New York, Jeffrey Berman, ya ce masu zambar yanar gizo na Iran sun saci akalla 31 da rabi na bayane wanda ya kai darajar shafuna biliyan 15 daga bangare daban-daban wanda suka hada da fasaha da kimiyya, kiwon lafiya da kuma fannin injiniyanci inda suke aika bayanan zuwa ga kwamfutocinsu da suke wajen Amurka.
We have worked tirelessly to identify you, and you cannot hide behind a keyboard halfway around the world.
A gaskiya wannan ba tsurar bayanai bane, waɗannan tarin fasahu ne na wasu daga cikin mutanenmu mafi basira. Baitul Malin Amurka ta saka takunkumi akan mutane tara 'yan ƙasar Iran masu satar bayanai yanar gizo da kuma akan cibiyar Mamna wanda ke nufin Amurka ta toshe dukkan kadarorin da waɗanda mutanen suka mallaka dake ƙarƙashin ikonta, kuma Amurka ta haramtawa dukkan 'yan ƙasanta da yin ma'amala da su. Attorney General Berman ya ce yayi imani cewa duk waɗanda ake tuhuma yanzu haka suna Iran, amma yana mika sako a gare su da kuma duk wanda ke tunanin cutar Amurka ta hanyar zambar yanar gizo.
We have worked tirelessly to identify you, and you cannot hide behind a keyboard halfway around the world.
Muna aiki ba dare ba rana domin gano ku, kuma ba yadda za a yi ku boye ta bayan kwamfutar ku a wani wurin mai nisa, kuma kuna zaton ba za a iya gano ku ba. Za mu yi duk iya bakin kokarin mu domin gurfanar da ku a gaban shari'a. Yayin da ake ci gaba da farautar waɗanda ake tuhumar ba su da damar fita daga Iran domin suna tsoron Amurka za ta iya kama su kuma ta maido su Amurka don hukunta su. Ba za su iya fita daga Iran su yi kasuwanci ba, a cewar Mr. Berman. Hanya ɗaya ce za su iya sanin halin da duniya take ciki ita ce ta amfani da na'urorin kwamfutarsu, amma yanzu an raba su da abin da suka fi ji da shi, waɗanda shi ne ɓatar da kurwansu. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a taƙaice. To Maryam, a takaice, lauyan wata 'yar sinabin finafinan batsa mai suna Stormy Daniels ya buƙaci kotun tarayya da ta buƙaci shugaba Donald Trump da ya bata bayanai ya rantse akan zargin da take masa na kwana da ita a shekarar 2006 gabanin ya zama shugaban Amurka. A halin yanzu da masu gabatar da ƙara da ke binciken shishigin zaben 2016 na shugaban ƙasar Amurka sun ce sun alakanta wani tsohon jami'in leƙen asirin Moscow ga wani ɗan siyasa da ya taimaka wa Donald Trump yayin da yake neman shugabancin ƙasar Amurka. Ƙasar Faransa na gudanar da bikin yau Laraba domin girmama wani jami'in ɗan sanda da aka kashe a satin da ya gabata bayan ya mika kansa garkuwa ga wani ɗan bindiga a maimakon wasu da aka yi garkuwa da su a yayin wani hari da aka kai wa wani babban kanti a ƙasar. Shugaba Emmanuel Macron zai yi jawabi a bikin da ake a birnin Paris domin karrama Lieutenant Colonel Arnaud Beltram wanda ya bada kansa garkuwa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.